Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 8 ga watan Oktoba shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 19:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal Duniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakubu Makiri ne tare da Amina Buhari auna a wannan lokaci zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji hira da wakilinmu Abdulwahab Muhammad yayi da Honorable Abdulkadir Umar Dewu akan wani hatsarin kwale-kwale da aka yi a jihar Bauchi Najeriya inda aka ce kimanin sama da mutane 30 ne suka nutse. Bayan haka za ku ji cikakken rahoto akan kasafin kuɗin shekarar 2020 na Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisa. Akan wannan batu ne kuma za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon wannan kasafin kuɗin ko shin zai biya buƙatar talaka. Lambar mu kamar kullun ita ce 2025 2055. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan jam'iyyar Democrat uku da ke shugabancin kwamitoci uku na majalisar dokokin kasar sun ce a yau Talata suna shirin sammancin jakadan Amurka na kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland bayan gwamnatin shugaba Donald Trump ta umarce shi da kada ta bayyana a gaban su saboda tambayoyi game da binciken tsigashi Trump din. A da ɗan majalisar sun shirya ganawar ne a asirance a safiyar yau Talata, amma lawyer Sondland ya ce umarnin ya zo daga ma'aikatar harkokin waje inda aka umarci Sondland da cewa kada ya bayyana a gaban kwamitocin. Lawyer Sir Robert Luskin ya ce Sondland jakadi ne na Amurka kuma ma'aikacin ma'aikatar harkokin wajen Amurka wanda kuma dole ne ya bi umarnin shugabannin nashi. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya nace a yau Talata cewa bai yi watsi da mayakan Kurdawa a Siriya ba, duk da umarnin da ya bayar na janye sojojin Amurka na musamman daga yankin kan iyakar Siriya da Turkiya. Muna shirin ficewa daga Siriya, amma wannan baya nufin zamu bar Kurdawa, saboda mutanen kirki ne kuma suna da mayaka a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Shugaban na Amurka kuma ya gargadi kasar Turkiya da cewa duk wani farmaki da Turkiya za ta kai wanda bai zama na tilas ba zai sa mu dauki matakai masu karfi na kasa tattalin arzikin kasar tasu. Trump ya kuma jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa Kurdawan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗi a yau Talata cewa ba za ta daina neman taimako daga kasar China ba don magance zanga-zangar nuna kiyayya da demokradiyya, amma tana ganin cewa ya kamata Hong Kong mu samu mafita da kanmu. Ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata Hong Kong ta magance matsalar ta da kanta, amma idan lamarin ya ɓaci matuƙa to ba za su fasa ɗaukan wasu matakan ba idan har muna son Hong Kong ta samu dama, Lam ta faɗi a wani taro na labarai. Lam ta ce za ta yi nazari a hankali kan ko za a samar da wasu matakai a ƙarƙashin dokar ta ɓaci na lokacin mulkin mallaka a yayin da ta yi kira a makon da ya gabata don a kama duk wanda ya sanya suturar rufe fuska da laifi a Hong Kong. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa a yau Talata cewa jami'an sun kama mutane 77 da suka saba dokar hana rufe fuska, kuma Lam ta ce lamarin bai isa a sani ko shi wannan dokar ya yi tasiri ba. Shugaban Iraq Barham Saleh yayi alwade da haraharan da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma kafafan yada labarai bayan zanga-zangar da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashen hankula da suka janyo sanadiyar sama da mutane 100 da suka rasa rayukansu kuma mutane 6000 suka raunata. Ya kira waɗanda ke aikata ta'addanci makiya, sannan kuma ya bada wata sanarwa a talabijin wanda aka watsa a jiya Litinin don kira da dakile matsalolin tashe-tashen hankulan. Saleh ya ce Iraq ta gaji da asara da zubar da jini da yaƙe-yaƙe da kuma ta'addanci. A safiyar jiya Litinin, sojojin sun amince da yin amfani da ƙarfi wajen tunkarar masu zanga-zanga a birnin Sadr da ke Baghdad.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar rahotannin mu da wannan hira da wakilin mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad yayi da Honorable Abdulkadir Umar Dewo akan hatsarin kwale-kwale da aka yi a jihar Bauchi Najeriya inda aka ce sama da mutane 30 ne suka dutse ga hirar tasu.
Sunana Honorable Abdulkadir Umar Dewo, jiya mun samu iftila'i na nitsewan jirgin ruwa a cikin kogin mu na Kirfi, kuma kamar yadda ka sani ita karamar hukumar Kirfi wani sashi na karamar hukumar kogi ya raba shi da dan uwansa wanda yake dole sai an yi amfani da kwale-kwale kafin a iya asai sun wasu garuka kuma muhimman garuka kuma masu matukar yawa a wannan yanki na karamar hukuma din.
Haka ne.
So akwai mutane wanda suka shiga jirgin kwale-kwale wanda tsakanin da Allah har yanzu ba wanda zai fito fili ya ce maka ga yawan mutanen, amma dai a sashi yaro suna kai sama da 30.
Haka.
Sun shiga wannan kwale-kwale ne saboda kasan da yake hidimomi na karkara ba wai rijistarin din abun ake yi ba, so ba wanda zai ce maka gaje wayan mutanen da suka shiga wannan kwale-kwale ne da suke har yanzu.
Haka ne.
So suna cikin tsakiyar kogi cikin hukuncin Allah da aka samu hadari suka nitsa a cikin kogi din wanda suka iya ruwa sun iya fita da kansu, wasu kuma wanda har yanzu magana da muke da kai gaskiya babu wani tabbaci na yawan mutanen da masu karasa rayukansu suka yanda Allah cikin al'amarin, domin har yanzu gawan mutum da ya kawo aka iya samu gawakin ba iya samu su. Muna har yanzu kuma muna samun rahotanni mutane suka zo daga ƙauyuka da suke kusa-kusa suna cikin yan uwa haka da sauransu, shi yasa muke hasashen cewa mutanen da suke cikin wannan kwale-kwale ɗin masu haura mutum 30 da ake magana a kai gaskiya.
To kamar akwai wanda suka samu suka tsirar da ransu ganin cewa kaci, akwai wanda suka iya, to kamar wanda suka iya ruwa sun kokarin fita.
Eh, so far gaskiya mun iya an samu nasarar samu akalla mutum 14 a cikin waɗannan mutanen da suka samu wannan hadari din sun samu nasarar fita daga cikin wannan kogi din.
Okay.
Amma dai sauran mutane din gaskiya har yanzu babu wani cikakken labarin yanayin da suke ciki. Kuma har yanzu kamar jama'a bayani a baya gawakin ma ba iya samu, gawan mutum da aka iya samu.
Kaman yaya kai gani ko ko menene za a yi don saboda hanyar nan dai ta ruwa ne ta kogi ne ake bi? Kaman me za a yi?
Well, gaskiya wannan matsalar tsakanin da Allah babba ce, kuma duk wanda ya san yanayin yadda karamar hukumar take ya san shi kansa wannan kogi ko kuma gada idan ake magana in har za a yi ta, abu ne wanda muna ganin cewa lallai dole sai gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin, saboda gaskiya gada ce mai girman gaske, kuma ba wai kogin ya rabu kusan kashi biyu, a wasu guraren ma ya rabu kusan kashi uku. A wasu guraren za ka shiga jirgi sau ɗaya ka fita ka sake zuwa ka shiga wani ka sake shiga wani don nau'i kashi uku. So kaga gaskiya ba karamin aiki ba.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da kuma bakon dashi. Har yau dai a Najeriya Shugaban kasa Muhammadu Buhari a yau ya gabatar da kasafin kuɗi na naira tiriliyan 10.7 ga haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar, wanda ya zama ƙarin kaso 9.7 cikin 100 fiye da kasafin kuɗi da ya yi a bara. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda tana ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
kasafin kudin mabadi ya kama trillion 10.7 kuma zuwa yanzu dai shine kasafin kudi mafi tsoka da aka taba yi a kasar kuma shine kasafi na farko da shugaban kasa zai lissafa kayan abinci iri 22 da yace ƙarin kudin harajin kayayyaki da aka yi daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7.5 cikin 100 ba zai shafa ba kayan abincin sun hada da biredi masara shinkafa alkama gero dawa kifi fulawa kayan itace kayan miya doya gwaza dankalin turawa dankalin hausa gyada kwai nama har da gishiri
oil production of 2.18 million barrels per day and an exchange rate of 305 naira to American dollar in 2020.
A nan shugaba Buhari ya ce mun gina kasafin kudin akan kudin Amurka dala 57 a matsayin kudin gangan danyen man fetur a kasuwar duniya za mu hako gangan danyen mai miliyan 2,180 a kowace rana a cikin kasafin ma'aikatar ilimi ta samu biliyan 48 ma'aikatar makamashi ta samu biliyan 127 noma da raya karkara biliyan 83 ayyuka da gidaje biliyan 262 sifiri biliyan 123 hukumar ilimi bai daya biliyan 112 tsaro naira biliyan 100 ayyukan agajin gaggawa naira biliyan 100 albarkatun ruwa naira biliyan 82 sannan yankin Niger Delta sun samu naira biliyan 81 shugaban kula da kwamitin noma na majalisar dattawa sanata Abdullahi Adamu ya tsokaci akan kasafin musamman a fannin harkar noma da samar da abinci
ana neman zai kare mutuncin noman wannan kasa ne ba zai kare mutuncin noman mutumin Ingila ko mutumin China ko mutumin Indonesia ko mutumin India ba ana maganan wanda zai abin zai inganta manomin kasar nan noma inganta rayuwar shi abin da duka yake nomawa ya albarka yayi kasuwa
kuma wannan kasafin kudin an inganta wayannan hanyoyin
kwarai da gaske a state guda kaje duk Najeriya ka zaga state guda mai mutane miliyan 4 miliyan 5 miliyan 10 tractor nawa suke da shi dukkan su miliyan 6 tractor nawa suke da shi da za su yi noma irin na zamani jina na shuki nawa suke da shi da za su yi shuka jina nawa suke da shi na girbi taki da taki suke da shi nawa ne taki suke ake sayarwa su in ba ma wannan zamani yan shekaru 2 suka dawo da shiga gwamnatin Buhari aka tsaya tsayin daka aka dauko shiri na musamman da gwamnatin Morocco aka fara yin taki da arhala sai da taki bai wuce naira 5,000 a buhu ba da naira 10,000 ake sayar da taki
shi ma sanata Kabiru Baya ya ce ana kasafin kuɗi a ƙasa amma ba a taɓa irin wannan ba
na ga yanda ake kasafin kuɗi shekara 5 baya ni na ga kasafin kuɗi na budget ɗin hanyoyin Najeriya ni kuma na committee member a lokacin an sa dala naira biliyan 28 amma Buhari da ya zo mulkin nan ya fara da biliyan 200 su suna biliyan 28 guda biliyan 200 ana gaba har akai biliyan 300-400 yanzu ne muka sauko ƙasa saboda ana son a tsaya akan ayyukan da aka fara yi a gangama su
wannan kasafi a cewar shugaban ƙasa ana sa ran samun kuɗin shiga wanda ya kai trillion 8.1 kuma shine kasafi da ake sa ran aiwatar da shi daga watan Janairu zuwa watan Disamba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington lokaci ne da za ku kira mu domin ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya gabatar a gaban majalisa shin kuna ganin zai biya buƙatar talaka wannan shine abin da za ku kira mu akan lambar mu 202-205-6555 amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa
Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta umace Najeriya mutane kasar mu san mace a abin da kai ce wayo na zata huce yangata ta Najeriya ganna na zo da tambaya menene yasa mu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya nace kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu shawuya mun so ko za mu daina shawuya
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Jigawa. Wane ne a Jigawa?
Yawwa, kuna tare da Mu'azu ne Jarumawa Jigawa garin local government.
To Malam Mu'azu, duniya na sarin ka.
Gaskiya ne, da fatan Allah ya kara muku karfin aiki, Allah ya bada karfin nema. Kuma gaskiya ina muku fata akan hidirin da kuke saboda na dan kauce da gurin rediyon Masari abubuwan da ake karantawa bane.
To madalla ka ci gaba da sauraron mu, zaka san inda muka dufa. Kasafin kuɗi ne za ku kira ku ba da ra'ayinku. Bari mu dauki wata kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Baba ya ku makere suna Musa daga Kwangila Zaria.
To Malam Musa,
wato gaskiya wannan kasafi da mai girma shugaban kasa ya gabatar, to ba abin da za mu ce sai dai Allah ta'ala ya sa alheri a ciki. Domin gaskiya an sha irin waɗannan kasafi mu dai ba ma gani a ƙasa, to amma wannan da aka yi Allah ta'ala ya sa ya zama alheri mu dai a gare mu. Sai yasa kullun addu'a muke roƙon Allah ya ba mu shugabanni waɗanda suke son mu, ba wai mu muke son su ba. Na gode. Sunana Musa daga Kwangila Zaria, member a Taska.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Filato. Wane ne a Filato?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Muhammad Girado Langai daga karamar hukumar mulki ta Mangu a jihar Filato, Nigeria.
To Malam Girado, muna jin ka.
To a hakikanin gaskiya ina son in jinjina wa shugaban kasa Baba Buhari, saboda wannan kasafin kuɗi da ya gabatar a yau. Amma kuma ni shawara da zan bada shi ne, idan aka kirkiro shiri mai kyau mai inganci mutane su kai na'am, kuma aka shafa mutane mai abaka, ya kamata a aiwatar doganta a ƙasa. Domin muna da matsaloli da dama, hanyoyi babu hanyoyin mota, sannan kuma a yankunan karkara wallahi ba ƙaramin wato kunci mutane suke fama da ita ba.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin. Wa alaikum assalam.
Baba Yakubu Bakeri, barka da yammaci.
Yawwa.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, duniya na sarin ka.
To magana ta gaskiya dai, wannan kasafi dai kakab din shi ranka ta kab, bai shafi talaka ba. Gaba ɗaya ba harkar talaka.
Dalilin ka?
Saboda ina da dalilai da yawa, Malam Yakubu. Baba Yakubu, idan muka ɗauka ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu muka kamfen ɗin shi, mu muka so shi, mu muka zaɓe shi, a ce gaba ɗaya babu wani aiki da talaka zai tsaya ya kalla da kyau, ya duba ya san abin da aka yi mai. Ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, shawar da muke ba shi, hanyoyin Najeriya ka kafa ɗin su ranka ta kafa su a bare su, a gina sababbi, shi ne wanda talaka zai shaida. Ko bayan Buhari ya tafi, mutane za su rika tunawa su hau titi tabbatar da cewa sun ga aikin Buhari. Amma a ce zai a ci abubuwan, idan an shigar da shi akan harka kaza, sun yi kawai domin akan harka ƙyan majalisa su samu abin da su ga dama ne. Amma talaka bai da wani riba akan wannan kasafi.
To mun gode. Yawwa, to bari mu kaɗa zuwa da jihar Neja. Wane ne a Neja?
Baba Yakubu Makeri, kana magana da injiniya mai gero Makeri Lulu Kwanta, Gora, jihar Neja.
To injiniya, bismillah.
to tsakani da Allah kasahin kudi dai mu da tsohon Buhari ba mu ga ci gaba ba aka kasahin kudi tattala kabe da mu ba moriya ba na kasahin kudi su manya dai jami'an wata su aka kasahi suna da ra'ayin su amma talaka gaskiya da gani a kalla ba
to mun gode kwarai da gaske injiniya yawa bar mu je jihar Sokoto waye a Sokoto
ah kuna magana da Shetima Takatuku Muhammad dan magaji kayan kalu
to Shetima bismillah
alhamdulillahi ba makeri mu talaka Najeriya ba mu ga komai ba kasa don haka wannan kasa fi iyaka an wa yan majalisa su da sauran magabatan Najeriya
to mun gode Shetima bar mu je jihar Neja kuma dan wani wane ne a Neja
Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kimba
to bala Ibrahim bismillah
to mu gaskiya maganganun da muke akan kasafin kudin Najeriya ba wai adawa ce da gwamnatin Buhari ba a'a ya samu asali ne tun daga gwamnatin Obasanjo har zuwa yanzu nan domin saboda za ka ji an ce ai kasafin kudi ai kasafin kudi amma kudaden da su makube ne kuma ka rasa yadda aka yi da kudin babu aiki a ƙasa wanda ido zai gani ba ne ce ne tabbas an yi sannan ga haraji ana karɓa ga rabo na ana karɓa ga man fetur ana sayarwa amma komai babu kuma duk da haka kuma a ce sai an ciwo wa ƙasa bashi
to bari mu je Gombe wane ne a Gombe
a Gombe kai ɗaya ka tare da malam magaji wanda daga Apple local Gombe Gombe state Nigeria
to malam magaji duniya na sarinka
yawa kasafin kudi dai sai muke alhamdulillah mu dai an saba yin kasafin kudi dai muna nan karkara ba mu san komai ba tukuna domin haka kuma muke fata dai ba Buhari yayi kokari tunda an yi kasafin kudi muna karkara ba mu da hanyar ba asibitoci a karkara
to
a garke kuma ba ni dama in roƙi gwamnatin jihar Gombe akwai hanyar da ya dame mu da kasafin nasara zuwa jab ba mana hanya
to madalla ya ji maganar da kai bar mu je Bauchi mu dawo kira
yawa
na karshe wane ne a Bauchi
Alhaji Abdullahi daga jihar Bauchi
to Alhaji Abdullahi bismillah
to mu kan dai gaskiya al'amari wannan kasafin wannan kudi da aka yi to gaskiya talaka mu da talaka ba mu gane menene aka dosa a ciki ba saboda na farko babu hanya babu kiwon lafiya ya'yan mu babu makaranta talaka ya rasa inda zai sa kansa a ƙasar nan mu kuma mu muka zafi janar Buhari to ya ne ake ciki wannan abu
to mun ga nuna soyayya to mun gode kwarai da gaske da kuma kiranka Alhaji Abdullahi daga jihar Bauchi muka kawo karshen kiran mu mun gode ma ku duka da ku kira mu to madalla yanzu kuma lokaci ne da za a saurari labaran wasanni daga jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
Jamhuriyar Nijar ta sha kashi ɗaya da banza a hannun ƙasar Liberia a wasanta na ƙarshe na kofin wafo ko ifowa na ƙasashen ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na yammacin nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka ƙasar Senegal a gasar shekara 2018 ta ifowa ko wafo Jamhuriyar Nijar ta samu matsayi na uku duk dai a jamhuriyar ta Nijar a ranar Lahadi da ta gabata ne aka zo ƙarshen kwamɓalar kokowar gargajiya wasa mafi farin jini a ƙasar da ƙungiyar wannan gasar ta jamhuriyar Niger ta shirya a birnin Tawa inda Yakubu Adamu na babban birnin ya mai yallashi kofi gaban Isiyaku Musa na Doso wannan ku wasan ya wakana gaban gwamnatin jihar Tawa Alhaji Musa Abdurrahman ya hayya kaka na Tawa shi ne ya samu matsayi na uku gaban Usman Hassan na Tilaberi idan muka leka a sha'anin wasannin kwallon kafa a nahiyar Turai Hugo Lloris captain din kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Merike da kofi
rabin duniya yanzu haka ya shi ciyo ne a ranar Asabar ta gabata a lokacin da kungiyar sa ta Tottenham ta kasar Ingila ke karawa da Brighton ta kasar Ingila ita ma a teburin wasannin kullun kafa na Premier na kasar Ingila abinda zai hana shi golors din da a sake ganin sa a fagen wasannin kullun kafa har zuwa karshen wannan shekara ta 2019 haka ma ba zai halarci wasannin da kasar Faransa za ta yi ba rukuninta da kasar Islanda da Turkiya a ranar Juma'a da Litinin masu zuwa a tankade da rairaya na neman shiga kofin kasashen Turai na shekara ta 2020 a nasa bangaren Silvinho kocin club din Olympic de Lyon na kasar Faransa dan kasar Brazil Toni aka raba gari tsakanin sa da club din sa na Lyon watanni uku da zuwan sa a kasar ta Faransa saboda mummunan sakamakon wasanni a wasanni 11 da Lyon din ta yi waɗanda Silvinho din ya jagoranta ya samu nasara so uku kuma Lyon ta yi kunnan doki so hudu ta shaka shi so hudu inda a karkar wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama ta kasar Faransa Olympique de Lyon tana matsayi na 14 yanzu haka wane ne zai gadi Silvinho din a matsayin kocin Olympique ta Lyon ta kasar Faransa wannan ita ce ayar tambaya amma ɗaya daga cikin sunayen da ke kai na kawo shine na Laurent Blanc tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa kuma tsohon kocin kungiyar Paris Saint-Germain ta kasar Faransa wanda tun shekara 2016 club din PSG sallame sa bai sake jagorancin wata kungiya ta kwallon kafa har zuwa wannan lokaci ba club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa a nasa bangaren yayi tayin karin shekaru uku kamar ko Verratti dan kasar Italia ɗaya daga cikin kusoshin kungiyar ta PSG dan wasan da ke da kontragi da Paris Saint-Germain har zuwa shekara ta 2021 idan ya amince zai ci gaba da bugawa kungiyar har zuwa shekara ta 2024 kungiyar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa na yayin karin kontragi ga ƴan wasan ta ne baya-bayan nan kamar yanda kungiyar ta Paris Saint-Germain ta yi wa Marquinhos dan kasar Brazil dan shekaru 25 da haihuwa da Colin da gaba dan shekaru 21 da haihuwa dukkan kontragin da ta gabatarwa ƴan wasan na zuwa har shekara ta 2024 ne Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Tuba da la yanzu kuma ga Aminu ta dawo da labaran duniya amma wannan karon a takaice
Democrat uku da ke shugabancin kwamitoci uku na majalisar dokokin kasar sun ce a yau talata suna shirin sammacin jakadin Amerika na kungiyar tarayyar Turai Gordon Sondland bayan gwamnatin shugaba Donald Trump ta umarce shi da kada ya bayyana a gaban su saboda tambayoyi game da binciken tsige shi Trump din A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya nace a yau talata cewa bai yi watsi da mayakan Kurdawa a Siriya ba, duk da umarnin da ya bayar na janye sojojin Amurka na musamman daga yankin kan iyakar Siriya da Turkiya. Muna shirin ficewa daga Siriya, amma wannan ba yana nufin za mu bar Kurdawa ba, saboda mutanen kirki ne kuma suna da mayaka a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta faɗi a yau talata cewa ba za ta daina neman taimako daga kasar China ba don magance zanga-zangar nuna demokradiyya amma tana ganin cewa ya kamata Hong Kong mu samu mafita da kanmu ta ce wannan ita ce matsayin gwamnati na tsakiya da cewa ya kamata Hong Kong ta magance matsalar ta da kanta Shugaban Iraq Barham Saleh ya yi alwadai da hare-haren da aka kai kan masu zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma kafafen yada labarai bayan zanga-zangar da aka yi har na tsawon mako guda da kuma wasu tashe-tashen hankula.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai can da asuba za a ji wasu abokanmu da za su zo muku da sabbin labarai da hotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na murya Amurka musamman ma ita Amina Buhari Auna da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce kuma ta shirya ta bada umarni Julie Gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Aidan Utku. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi nan nasa amin su amin. Assalamu alaikum.